More music at
houseofsoul.com. Na kyafu mai kwana himma jinka ashe sai an kama ka zaka kuriwa zai tuma gauran amo sai an tama tuma je kawai sarki yamma cikin kasar kyafin ayya musa da jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamman kyafi mai girma Hati Muhammad awwal amala gar nakaki alafiya ingana man kafi shafama
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamai kafi mai girma Hati Muhammad awwal amala gar nakaki alafiya ingana man kafi shafama Jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamai kyafu mai girma Haji Muhammad awwal amala gar nakaki alafiya ingarma kyafu shafama
magai da sarkin yamai kyafu mai girma Zaka kuri wajimiye ya gaja alfarma Ubangida na mai hali halin girma Mai hakurin da halansa ya nuna ya girma Dattija mai komai da kyau cikin himma Mai kyautar da hannunsa dudama Sarki na yamman kyafi Allah bar girma
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamman kyafi mai girma Haji Muhammad awwal amala gar nakaki alafiya ingarma kyafi shafama
Mai azanci mai magana ta gaskiya Mai nagarta dan shi ba a masa ƙarya Da amala iyaka sun kutar kaya Mahagwan gulbi wanda ba a jayayya Ɓauna ka muje saniya ta kan hanya Zarkin yamman kyafi mai biyayya majinginar talakawa hagu da dama
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamman kyafi mai girma Haji Muhammad awwal amala gar nakaki alafiya ingarma
Haji Muhammad awwal tunjina naima kyawun halinka yasa nake tayin karma domin in faɗo kalmar yabo nima yabo na gwani yana cikin girma sarkin yamman kyafi babu mai tuma Domin zuciyar ka ta yi kyau ita ma Sanne sarkin yamman kyafi mai girma
Ga jinjinar bangirma irin ta alfarma Zuwa ga sarkin yamman kyafi mai girma Haji Muhammad
sabuwar sarki ba za ni manta ba mai martaba sarkin kyafa kai gaba maso dukan talakawa ba da wasa ba akan ba man daraja ba ai iri nai ba sarakunan yau sai ku bi shi ba waiwa inda ta shahu muhammadu ba shirin yayi ba farin uba kake tun da kura albarwa Zarkin yaman kyafa zarki yana mutuntaka da izinin namusa yana kadartaka domin amana da gaskiya yake sanka kana yi mana kauna da tafi son kanka abin gunin sha'awa idan na kalle ka wannan abin da kake ilahu ya biya ka uban muhammadu awwal ka fashe kowa kake abin yaban kuwa mutangari jingin ba masu kushewa majaujawa jiban da ba a kaucewa in ka shigo taro kai za a nunawa shawara ga mai dusa ka daina shukawa balin janan daga Allah ne mujinawa mahasada kun ba ta kwantiyar zuma fadan yabali sai ku tashi ku baya mai uwa abruhu baya tuntuwa gaya dusan cikin roko ku ka gatinin kaya ka ja mu je mabiya muna ta bi baya wasu rairayi shi san ka kira da turbaya Zarkin yaman kyafa zanne ka dai ana karya guda jiran dubai sun kasa zufarma tambarin farbe sa masu sauraro cikin amon da nake a gare ka tauraro sarkin yaman kyafi kundu mai kwazo turan jaya suka yi da ajiyar tuzo kasan tukunya dole a cire kanzo dan amadin kwa a kyafe tambura sun zo wake na kerera wa masu albarwa
mai kyafu mai girma Haji Muhammad
Alhaji Muhammad Awwal ba matuci ba ba mai halin kwange ko na muguntawa a kafa kai suna da taimako bawa in ka biyo hanya ba a tarima ba dan ga dubu na masoya ba na gangan ba a aiki na ilimu ba ka ga jahiliyai ba maki gara ja a bara ka sai ganin dama
gajin jinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin ya mai kyau mai girma Haji Muhammad Awwal amala garna kake alafiya in garma in kyau shafa ma
mahaifiya gunzar kinya masannuwa da ke ya tarbiya amfanuwar kuwa Allah da girma da karuwar baiwa nagartuwa nanan ga uwa uwar kuwa muna biyayya umma ba mu gaggawa Hadiya Hansa tunake ta gaisarwa uwa ga sarkin yamma uwar mu mai girma
gajin jinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamma kyau mai girma Haji Muhammad Awwal amala garna kake alafiya in garma in kyau shafa
Musa algaita wa hato da kakaki zangai da matan sarkin yamma dan zaki ajiya bara atujala zaman kiki mulki ajiya hausar ga kicin gidan mulki ajiya farida zan dukan akwai naki Sarkin yamma muje haka yake gamzaki ga gaisuwar matan ka duka mai girma
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamma kyau mai girma Haji Muhammad Awwal amala garna kake
ayan ka zangai sara bazani mantawa na fara gaida manal manal dar baba maje ga fauziya fauzi diyar baba arfan zangai sara kafa in tanya gaba faiza to ban manta da ke asaruma Da kwai Amina Amina diyar baba Awwal Muhammad Awwal gaisuwar girma
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamma kyau mai girma Haji Muhammad Awwal amala garna kake alafiya
Dani da kai da akwai zancan mu kwakwara da mai gida na yawa zakaran take tsara sunan ka ya zaga yake tare tsara domin shirin ka daban kai ba ka ban kaura gana ka farfesa yana yi mahira Haji Muhammad Awwal ku kuke gara daga asanna san mukadin garma
ga jinjinar bangirma irin ta alfarma zuwa ga sarkin yamma kyau mai girma Haji Muhammad
jinjinar ban girma irinta alfarma zuwa ga sarkin yan ban kafu mai girma haji muhammadu awwal amala garna kaki alafiya in gara man kafi shafama
ga jinjinar ban girma irinta alfarma zuwa ga sarkin yan ban kafu mai girma haji muhammadu awwal amala garna kaki alafiya in gara man kafi shafama ga jinjinar ban
Amala garna kaki alafiya in gara man kafi shafama
ga jinjinar ban girma irinta alfarma zuwa ga sarkin ya mai kafi mai girma ga jinjinar ban girma irinta alfarma zuwa ga sarkin ya mai kafi mai girma
jinjinar ban girma irinta alfarma zuwa ga sarkin yan ban kafi mai girma haji muhammadu awwal amala garna kaki alafiya in gara man kafi shafama